On the banks of the roses, my love and I sat down, and I took out me fiddle for to play my love a tune. In the middle of the tune, now she sighed and she said, "Oh, Johnny, lovely Johnny, would you leave me?" As a young man, I heard my father say that he would rather see me dead and buried in the clay sooner than be married to any runaway by the lovely sweet banks of the roses. Oh, I am no runaway, and soon I'll let them know that I can take a good glass off and leave it alone. And the man that doesn't like me, he can keep his girl at home, and Johnny will go roving with another. And if ever I get married, will be the month of May, when the leaves they are green and the meadows they are gay, and I and my true love can sit and sport and play on the lovely sweet banks of the roses. On the banks of the roses, my love and I sat down, and I took out me fiddle for to play my love a tune. In the middle of the tune, now she sighed and she said, "Oh, Johnny, lovely Johnny, will you leave me?" Da 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 da